Ya bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mabu'us rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya cikin shama'il al-Muhammadiyya za mu tashi a cikin abun nan. Cikin babu na 26 babu ma ja'a fi idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baban da yazo bayani cikin miya ta abincin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne 33 ne a ciki mun karanto wasu. A cikin shi zamu tashi hadisi na 151 aba al-tahin gaba daya. Al-Imam yace haddathana Muhammad ibn Gailan haddathana Abu Ahmad az-Zubairi wa Abu Nu'aym qala haddathana Sufyan an Abdullah ibn Isa ar-rajul min ahli Sham yuqalu lahu Ada an Abi Asir qala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kulu zaita ku ci man zaitun wadda hinu bihi ku shafa jikinku da shu da shi man zaitun fa innahu min shajarati mubaraka yana daga cikin itaciya mai albarka ma'ana shi ya an huddo shi ne daga itaciya mai albarka nan malamai suka ce ma'ana ku ci shi ma'ana a sa cikin miya saboda mai bai yiwa shi kadai a sha a matsayin abinci hadisi na gaba da sanadin al-Imam Tirmidhi har zuwa Umar dan Khattab yace kulu zaita wadda hinu bihi ku ci man zaitun ma'ana cikin abinci a sa shi a ci wadda hinu bihi fa innahu min shajaratil mubarakah kamar yadda ya gabata na gaba daga qatara daga Anas an dan Malik yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yujibu dubba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kabewa tana burge shi fa utiya bi da'amin sai aka zo mishi da abinci audu iya lahu ko kuma aka kira shi da shi faja'altu atatabba'uhu sai na sa nake bibiye shi ma'ana nake bibiye kabewa fa ada'uhu baina yadayhi nake sanya ta a gaban shi lima alamu annahu yuhibbuhu dan na san annabi sallallahu alaihi wasallam yana santa kabewa ma'ana a cikin abinci nan addubba gora ma wanda ake yin abin gari shi gora da shi mai dacci ana kiran shi da addubba yasa nan gurin akwai wani malami da juma'a yana karanta hadisin nan ya taho waje na yace shi wannan abin ya rudar da shi kaga an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son gora ko da yace yana ci gora ko abu ne mai tsananin dacci bai ci ba to yayin zamanin kabewa ake nufi ba gora ba dan hadisi na gaba daga Hakim ibn Jabir daga baban shi yace da khartu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fara'atu inda hudubba na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai naga akwai kabewa a wajen shi kadda yana yayyanka ta fa qultu ma haza nace menene wannan kala sai ce nukassiru bihi da'amana muna yawaita abincin mu da ita ma'ana an sa ta cikin miya tana yin yawa kala abu isa ce Jabir haza ho Jabir bin Tariq Jabir din da ke cikin wannan hadisin shine Jabir bin Tariq wa yuqalu ana ce mishi ibnu abi tariq wa huwa rajulun min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana hakim ibn jabir kenan jabir din yake magana tirmizi yace wala na arifu lahu illa hadha hadisul wahid sahabi ne amma ba mu san ba wani hadisi da yake daban da wannan dayan wa abu khalid da ismu musa ma'ana bai da ruwaya mai yawa duk da kasancewa shi sahabi amma hadisi daya ya rawaito wannan kuma yana kasancewa ne amma ya kasance yayi saukin mutuwa bai jima ba da sahaban taka ko kuma ya kasance da uzurur kare da dama da ake ambata wa Abu Khalid ismuhu Sa'ad Abu Khalid sunan shi Sa'ad hadisi na gaba daga Anas dan Malik da sanadin al-Imam Tirmidhi yace inna khayyadan lalle wani tela da a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da amin sana'ahu lahu ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani abinci da ya aikata shi ma'ana ya kasance shi ma dan neman albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abinci ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam yaje yace abincin shi matsayin shi na tela fa qala Anas sai Anas yace fa zahabtu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zalika da'am na tahima tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan abinci da aka kira shi fa qarraba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sha'ir sai ya kusanto ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khubza ta sha'ir wa marqan da romo fihi dubba a cikin roman hadda kabewa wa kadirin da kuma abun nan nama wanda yake tsuwan ga aka shanya nama a sa mishi gishiri a shanya shi a rana ya bushe shi ake ce ma kadid nidda daka shi ma na nono ana kiran shi da kadid qala anas yake cewa kenan nan an kira shi kamar raye da ake na nama qala anas yake cewa fara'aitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yatatabba udduba sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bibiya kabewa wannan hawalai safha gewayen akushin da inda take yana bi yana ci wannan kuma ba yake nuna ba cewa kulmin ma ya lika ka ci abincin da yake gabanka wannan ana zancan cikin cin abinci na ahmadun nasu wanda ka san ba mutane ba wanda ka haikarin su, amma wanda kana ci abinci da danka, kana ci da matarka, kana ci da wani yanka ko kaninka, dan ka ga wani abu da yake gaban shi ka dauka ba shi ba aka hana, dan saboda wani abu ne wanda ko ba la mushahata fihi, babu wani wannan a cikin shi, ba rawwa a cikin shi. Falam awzal uhibbu duba, yace ban gushe ba ina son wannan kabewa min yoma izin tun daga ranna. Wannan suka ce shi yake nuna tsantsar soyayyar da sahabbai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta da abubuwa na abinci in sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kaza, to su ma su ji wannan abun suna son shi a cikin ransu, kamar yadda wani mawaki yake cewa innal muhibba liman yuhibbul muhibba dabi. Na gaba daga Aisha Allah radda ita ke cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son halawa da zuma. Al halwa ita ce jami'in halawa, saboda duba Hausa ba da Hausa larabci ne. Na gaba daga hadisin Ibn Jurayj daga Muhammad ibn Yusuf yake cewa ana dawo bune sa nan kuma ka fa fahimci cewa yana so sha wanda ya wuce iyaka wanda hazarta cutar da wannan kin da zuma da halawa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ba mu yadda mutun zai ci abinci ma ya abun gakin shi daidai cikin shi. Anna Abu Abun Yasar akhbarahu anna Umm Salama akhbarat, Umm Salama ta bashi labari annaha qarrabat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janban mashawiyan, ta kusanto ma Annabi sallallahu alaihi wasallam haƙarƙari wanda yake soyayye. Ifa akala minhu, yace daga ciki sun muqama ila salah, ya tashi zuwa ga sallah ma ta wada'a bai arwallawa. Kenan yake nuna cewa alwudu'u mimma masatin naru an shahih, cewa duk abin da yake da hehe ne in aka ci shi sai an saki arwalla, babu wannan harkon musulunci ne daga baya aka shaye. Nan kuma malamai suka ce hikimar da Tirmidhi al-Imam rahimahullahu ta'ala ya kawo bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son halawa da zuma, sai ya kawo kuma abun nan haƙarƙari soyayye naman dabba, haƙarƙari soyayye dan saboda yake ya nuna cewa suna da alaka wajen abun gakin jikin mutum, kiyaye lafiyar mutum da kuma amfani a cikin gangar jikin mutum. Wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ha koda bayan so na dabi'a, kuma ya san cewa suna da amfani a cikin jikin mutum a cikin nau'in abinciccika. Na gaba daga Abdullah ibn al-Haris kale yake cewa akalna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mun ci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiwa an soye fil masjid, a cikin masallaci. Yake nuna cewa cin wani abin da ya kasance na dadi ne ko kuma morewa bai cin karo da cewa babu zuhudu babu tsoron Allah, dan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zike saba mazhabin wasu daga cikin masu mubalaga cikin sufahi wanda suke haramtawa kansu cin duk wani abu mai dadi da rayuwa mai kyau da da'awa cewa ta ci karo da tsoron Allah. Na gaba daga Mugira ibn Shu'ba yake cewa diftu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatin, na kai bakunta nayi bakunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa utiya bi janbin mashawin, yace sai aka zo mishi da haƙarƙari soyayye. Summa akhadha shafara, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amshi wuka, faja'ala yahuzzu, sai fara yana tizga, fa hazzali min biha minhu, sai tizgo mini nima daga ciki. Kala sai yace faja'a bilal yuzinuhu bisala, sai bilal yazo suna cikin cikin nan, bilal yazo yake sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin sallah yayi. Fa alqa shafara, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gehe wannan wuka, fa kala yace malahu, me ya same shi tarbat ya dahu, hannuwayen shi sun durmiya cikin kasa. Kalma ce da suke hodi ba suna nihin manufarta ba, ma'ana kamar ya zo musu da ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin da bagatattan ya zo mishi bai ma san ba da lokacin sallah yayi. Kala sai ce wa kana sharibuhu qad wafa, ya kasance gashin bakin shi ya kasance ya cika, akwai gashi ma'ana a gashin bakin shi. Fa kala lahu, sai yake ce mishi sallallahu alaihi wasallam, yace aqussuhu laka ala siwakin, in yanke maka shi akan asuwaki, auqussuhu ala suwakin, ko kuma ka yanke gashin bakin nan naka akan asuwaki, ma'ana ka auna yayi tsawo ne sosai ya wuce iyaka gashin bakin irin na tura. Yace mishi ka sa asuwaki bakin tsawon asuwakin ka yanke nan gurin, ma'ana ba a soyayyawa shi, ana so a rage shi, kamar yadda yazo cikin hadisi sahihi na Bukhari cewa ku cika gashi, ku cika gemu, ku rika rage gashin baki, ba a so yayyawa. Na ga ana iya tsaya wannan ko hadisin shi suna da yawa. Ne tashi ba hadisi na 160 ne, insha Allah.